Rayuka da dama ne ma dai suka sulwanta makon jiya, biyo bayan tashin wasu tagwayen ba ma bamai a garin Namubi da ke ma zama cibiyar kasuwancin jihar Adamawa, wanda kuma shine gari na biyu mafi girma a jihar. Yayin dai wannan ziyara gani da irin da ya kawo, babban hafin sojin Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai ya ce za a ƙara yawan sojoji a yankin domin daƙile hare-haren yan bindiga masu tada kai bayan Boko Haram da baya ma suka kafa daularsu ta Madinatul Islam a garin. Burtai, wanda ya soma yada zango a fadar sarkin Mobe Abubakar Isa Amadu, ya ko buƙaci jama'a ne da su zama masu sa ido da kuma kai rahoton duk wani da basu amince da take-takensa ba ga hukumomin tsaro.
IED attack that exploded and killed several persons here in Mobe is unfortunate, and this is a time whereby
dole fa mu ke sa ido domin gano yan kunne bakin wake da ke shiga cikin al'umma suna ta'annati. Wannan aiki ba kai ne da nan tsaro bane, a'a, akwai rawar da kowa zai taka. Sukan yi shiga butu su ma sai kuma wani lokaci cikin shiga ne na mahaukata, ko ko mutum ya sa kaya da yawa a jikinsa, shiga dai na mara gaskiya. Don haka fa mu ke kulawa.
They may appear to be insane, they may look very dirty, and if you see their dressing, they are in different forms. You can see maybe wearing jacket on top of a kaftan or wearing something awkward.
Da yake mai da jawabi sarkin na Mobe Alhaji Abubakar Isa Amadu ya ce yanzu haka ma masarautar da kuma sauran shugabanni a yankin tuni suka kaddamar da gangamin wayar da kan jama'a na ɗaukar matakan tsaro domin hana sake faruwar abin da ya faru.
We have seen where we make the loophole and we correct it.
Yanzu haka mun ɗau darasi, don haka muka kaddamar da wannan faɗakarwa, kuma za mu ci gaba da haɗa kai da sauran jami'an tsaro. Muna fatan za a ci gaba da ba da haɗin kai. Wannan ma dai ko na zuwa ne, ya ni tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ziyarci waɗanda ma suka samu raunuka da yanzu ke kwance a asibiti, inda Atiku ya ba da gudunmawar naira miliyan 10 ga gidauniyar tallafa wa marasa galihu na asibitin tarayya da ke Yola, wato FMC Yola, domin jinyar waɗanda suka samu raunuka.
I want to commend the hospital management and also the outside management of this fund, because earlier on I had donated 10 million in that fund, and I am quite satisfied with the way that the fund is being managed. And today when I also visited, you know, the patients, I have also donated another 10 million.
Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kenan Atiku Abubakar, kuma kawai yanzu ma ana ci gaba da jinyar waɗanda suka samu raunukan.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.